batun matsalar rashin tsaro da ya addabi yankin arewacin Najeriya shine ya dauki hankalin wani babban taro da wata kungiya mai goyon bayan tsohon gwamnatin jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu ta shirya amila fadar gwamnatin jihar Niger. Mahalarta wannan taro dai da akasarin su sun fito ne daga jihohi 19 na yankin arewacin Najeriya. Idan har shugabancin Najeriya ya koma yankin kudu maso yammacin kasar, watakila yankin arewacin Najeriya zai samu sa'ida daga kisan gillar da ake yi ma yankin arewacin Najeriya. Alhaji Aminu Tafida shine shugaban wannan kungiya mai kula da jihar Niger.
Yau idan muka ce wasu cikin bararu da suke daukan ganin cewa su ne yan arewan za su yi tsawa kada kai mulki wani wuri a bata arewa, kuma hana a kashe mu ne wani gudunmawar suka baya wurin tsaye da a kashe mu, me suke yi na wurin kare rayuka da dukiyar talakawa wanda suke jagoranta? Babu shi.
Jihar Borno da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da matsalar tashin hankalin yan kungiyar Boko Haram. Injiniya Mustapha Umar shine shugaban kungiyar na jihar Borno, ya ce shugaba mai sanya idanu akan al'amura shi suke bukata.
To muke da shi yanzu a Najeriya yanzu at the moment daga ga an asani mutum an sa mutum ne aiki yace a ce to gashi ka je ka deliver wannan abu, ba amma waiwayawa gefe a ga cewa aikin nan yayi ko bai ba.
Malama Balkisu Yusuf da ta ce mata da yara kanana ke shan bakar azaba a wannan lamari na rashin tsaron, a saboda haka suna fatan samun shugabanci da zai kula da wannan al'amari.
Wajen abin da ke damun mu a ƙasa insecurity, kuma insha Allah idan ya zo za a kama tsaya kafin ma shi karan kashi Muhammadu Buhari ya wuce. Muna roƙon Allah, Allah Ubangiji ya kama da iyakan wannan rashin zama lafiya.
Ambassador Abdullahi Ahmad Sokoto shine shugaban wannan kungiya a Najeriya, ya ce duk da yake Bola Tinubu yana cikin wannan gwamnati ta APC, amma kuma rashin yin katsalandan a shugabanci yasa bai cika shiga al'amura ba.
Alhamdulillah ina ƙara tabbatar ma da cewa Tinubu mutum ne wanda ya kasance baya buƙatar ya yi katsalandan abinda zai kawo matsala ga ƙasa, domin ne shugaba ne na gefen su inda aka fito kafin ya zama shugaba na wannan ruling party.
Masu nazarin siyasa dai na ganin matsalar rashin tsaron a yankin arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin manyan kalubalen da APC za ta fuskanta a lokacin yakin neman zaben na shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.